الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، bayan haka ‘yan uwa, muna ƙara jaddada godiya ta musamman da yabo da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta’ala, wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci, a wannan safiya ta ranar Lahadi, a wannan majalisi namu mai albarka mai suna Muntadal Muta’addibin, domin ci gaba da karatukanmu na lugha, musamman daga cikin littafin Al-Maqamat. Maqamata Al-Sheikh Al-Imam Abu Muhammad Al-Qasim Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Uthman Al-Hariri Al-Basri rahimahullahu ta'ala. A yau muna goma ga watan Jumada al-Ula, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya dace ma 4 ga watan 12 shekara ta 2022. Darasi da ya gabata a jiya, mun zo ƙarshen maqama ta 42 mai suna An-Najraniyya. Darasi na yau insha Allahu ta'ala zai kasance maqamar da ke bayanta. قال المصنف رحمه الله تعالى: المقامة الثالثة والأربعون البكرية. ما لم الله يجكن سنة فداه وأن مقامة تأربعين دقوك ميسونا البكرية. حكى الحارث بن حمام. Al-Harith ibn Hammam ya hakaitu annahu qala, shike fada, hababiyal bainul mutawwi wasayrul mubarri ila ardin yadhillu biha al-khirit wa tafraqu fiha al-masalit. Yake fada, yake cewa al-bainul mutawwi, rabuwa, al-muqawwi, mai jefar da mutum ta nisan tashi ga barin gida, wasayru, da tafiya, al-mubarri, mai wahaltarwa, hafabi, wato ta tafi da ni, ila ardi, zuwa wata ƙasa, yadillu biha al-khirit, wadda madugu uban tafiya yake bacewa a cikin ta, wa tafraqu fiha al-masalit, sadaukai na jin tsoro surazana a cikin irin wannan ƙasa. Lafazin al-muqawwi, karmu manta, ya gabata tun a cikin maqama ta farko al-maqamatus sal'aniyya, da yake cewa lamma ta'adtu gariba liqtirab wa ana atini al-matrabatu anil atrab tawahat li tawa'ihu az-zaman ila sana'il yaman. To shine anan yace al-bayn, rabuwa da gida, al-mutawwi, mai jefar da mutum ta nisan tashi wasainu da tafiya almubarri wato mi wahaltarwa lafazin almubarri ga yacan a cikin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasiyar da yake game da mata istausu bin nisa'i khaira a cikin hadisin yake cewa wadribuhunna darban ghaira mubarri an gane ko shine ake cewa mai radadi mi ciwo kenan abin da yake wahaltar da mutum shine yace wasairu da tafiya almubarri wato mi radadi a zuciya ko kuma kace mi wahaltar da mutum hafadi ta tafi da ni ila ardin izuwa wata kasa yadillu biha alkirit idan aka ce alkirit shine madugu masanin hanya yadillu biha yakan bace a irin wannan kasa watafraqu fiha almasalit sadaukai sukan furgita su razana a cikin irin wannan kasa lafazin almasalit jami'i ne na misalat idan aka ce misalat shine wato sadauki jarimi kenan yace fa wajadtu ma yajidu alha'iru alwahidu ورأيت ما كنت منه أهيد فوجدت سينسام ما يجد الحائر الوحيد إرن أبندا إيموتتش مكتيتش يكي سام نرش النسوى ورأيت كما نغا ما كنت منه أهيد أبندا نكي قوكرن كركتش مسا دكوتش مسا lafazin ahidu an ciro shi ne daga alhayd fadar su hada yahidu haidan idan aka ce alhayd shine wato karkacewa ga yacan fadar Allah subhanahu wa ta'ala waja'at sakratul maut bil haqq zalika ma kunta minhu tahid kuma ga yacan innal ladina yuhadduna Allah wa rasula kuma ga yacan alami alamu annahu man yuhadi billaha wa rasulahu wa anna lahu nar jahannam khalidan fiha zalika al-khizyul azim to shine alan yace fa wajadtu sina samu ma yajidu al-ha'irul wahid irin abinda imautacce makadaici yake samu na rashin nazuwa wa ra'aytu naga ma kuntu minhu ahidu abinda nake kokarin karkace masa da kauce masa wato game da wannan kasa yace illa anni shajja'atu qalbiyyan mazhuda wa nas'atu nidawiyyan majhuda sai dai cewa ni shajja'atu qalbiyyan mazhuda wato na karfafa zuciyata almaz'uda wadda take razananna wana sa'atu nubuwiyal majhuda kuma na tsawatar da ramamman raƙumi na almajhuda wanda yake abun wahaltarwa lafazin almajhud min aljahd ne idan aka ce aljahd shine at-ta'abu wal mashaqqa gajiya da wahala wanda asali daga wannan kalima ce malamai suka ce aka ciro kalima ta jihad domin jihad yana kunshe da wahala da gajiya wasu suka ce min aljuhud ne aljuhud shine bazalu baqa mutum ya bada iya kokarin sa ga yacan wannan wallazina la yajiduna illa juhudahum to shine anan yace illa anni sai dai cewa ni shajja'atu qalbiyyal mas'uda na karfafi zuciyata almas'uda wadda take razananna wana sa'atu na tsawatar da nubuwiyal majhuda ramamman raƙumina wanda yake abun wahaltarwa lafazin nasa'atu shine ma'ana tsawatarwa kamar yadda can imrul qais yake fada a cikin wata waƙarsa wanda yake cewa wadda farkonta yake cewa limani diyaru gashitu habisu hami fa amayataini fa hadbizi aqdami fa safala aqidi fa sahataini fa gabirin tamshin ni'aju biha ma'al arami daru lihindin warrababi wa fartana walamisa qabla hawadisi al-ayyami. A cikin ta yake cewa wa mujiddatun nasa'atuha fatakammashat ratkan na'amati fi dariqin hani. A shahid chai wa mujiddatun nasa'atuha fatakammashat, yace da wata kakkarfar taguwata nasa'atuha natsawatar da ita fatakammashat sai ta yi gaggawa ratkan na'amati irin gaggawa ta jimuna fi dariqin hami a hanya wadda take mai zafin rana. To shine anan yace wa nasa'atu ne buwiyal mashhuda, natsawatar da raman raqumi na almashhuda abun wahaltarwa. Wasirtu sayra baribi bi kidhaini, sai na tafi irin tafiya ta addaribi wato wato shine mai duba bi kidhaini wato da kibiya biyu, ko kace bi kidhaini wato da kyamri biyu, domin alqidhu shine karen kibiya, kafin a sanya masa tsinin kibiyar a sanya mata gashi shine ake kira kidhun. To kasancewar a jahiliya idan mutum yana nihin yayi bulaguro, ma'ana yayi tafiya, ko yana nihin aure wani al'amari dai mai muhimmanci a gaban sa, to yakan zo da karen kibiya uku. Daya na farko sai a rubuta masa amarani rabbi, na biyu sai a rubuta masa nahani rabbi, na uku kuma sai a rubuta masa wato shine gaflu. Idan amarani rabbi ya fito kenan akwai alkhairi sai a ci gaba, in nahani rabbi ya fito kenan babu sa'a, in kuma gaflu ya fito sai a sake maimaitawa. To shi anan wanda yayi da kibiya biyu na if'al da la taf'al, ko kuma amarni rabbi ko kuma nahani rabbi, kenan anan idan yayi yana kai kawo zai sa al'amarin gaba, amma yana cikin takatsantsan yana cikin firgici. Shi anan kawai if'al ne da la taf'al. To shine anan shine yace wasirtu sai na tafi sai rabbari bibi kidhaini, wato irin tafiya ta me wato shine diba wato da kyamri biyu. Al mustaslim lil haini, mutumin da ke meka wuya ya sallama ga halaka. Walam azal baina waqdin wa zamilin wa ijazati milin ba'da milin, yace walam azal yace ban gushe ba baina waqdi tsakanin sassaka wa zamilin wato da tafiya taki dai daya, wa ijazati milin ba'da milin wato da ke da sare mil da tafiya ba'da milin bayan wani mil wanda yake na daba. An gane ko? Shine yace walam azal ban gushe ba baina waqdi tsakanin sassaka wa zamili wato da tafiya sannu wa ijazati milin ba'da milin wato da sari mil da tafiya ba'da milin bayan wani mil. Ila an kadati shamsu tajibu wa diya'u ya tajibu, har aka kai lokacin da rana ta kusa ta fada, wa diya'u haske ya kusa ya tajibu wato ya baki. Lafazin tajibu wato min al-wujub ne, lafazin al-wujub asali a larabci shine as-suqud wal-luzum was-subut, abu yasaraya ya lazimci gunsa, kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake faɗa wal-budna ja'alnaha lakum min sha'a'irillahi lakum fiha khair, فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمؤتر الشاهد فإذا وجبت أي سقطت لازمة محلها shine anan yace ila an kadati shamsu ta jigo har aka kai lokacin da rana ta kusa ta fada wadhiya'u ya hata jigo haske ya kusa ya faki farta'atu li idlali dhalami waqt hami jayshi hami yace farta'atu sinara zana na firgita li idlali dhalami domin kusantowar duhun dare waqti hami jayshi hami kuma naji tsoro game da kusa runduna ta hama me yake nihi da runduna ta hama hama da ne daga cikin ƴaƴan annabi nuhu wanda suke faɗa cewa shine wato kakan bakar fata kenan duk wani bakin fata wato daga cikin zuri arhama ne me yake nihi da rundunar hama wato wai kinaya ce game da duhun dare shine yace waqti hami jayshi hami wato naji tsoro game da kutsa wato runduna ta hama shine ma'ana duhun dare walam adri a akfitu zaila wa artabidu am a atamidu laila wa akhtabidu yace walam adri ban yi sani ba ni dai ina kai kawo a akfitu zaila shin wai gezar tufafi na wato zan kame ma'ana na jin na kame na zagi ne wa artabidu yace na daure raƙumi na am a atamidu laila ko kuma dare zan nufa wa aktabidu ne tafa gamniya shine anan ya dan samu kai kawo me ya kamata yi tunda dare ya riga yayi shine yace walam adri ban yi sani ba a akfitu zaila shin wai gezar tufafi na zan kame wa artabidu ma'ana na daure raƙumi na am a atamidu laila ko kuma dare zan bi wa aktabidu ne tafa gamniya وبينا انا اقلب العزمه وامتخذ الحزمه يجي ياييندا انا جويا واتو نياتا وامتخذ الحزمه انا يادو شيني كارفين زوجيا ترى علي شبه جمالي مستبر بجبلي يجي سيوني غنغنجكي نا وني امالي sai ya bayyana gare ni mustadirin bi jabalin wanda ya hau kololuwar dutse lafazin mustadirin mina zirwa ne idan aka ce zirwa shine kololuwar dutse mustadirin bi jabalin ma'ana ya hau kololuwar wani dutse fatarajjaituhu ku'udatan murihin wa qasadtuhu qasdan mushihin yace fatarajjaituhu sai na kaunace shi nayi fatan ina ma a ce ku'udatan murihin wato wani abun hawa ne na mai hutawa wa qasadtuhu sai na nufaci shi qasdan mushihin irin nufata ta mutum wanda yake mai kokari lafazin wa amtakhib wato min al-makhd ne idan aka ce al-makhd wato shine ma'ana ahurari abinda ake yadowa wato na mai wato daga saman nono to shine anan yace wa amtakhibul hazma ma'ana ina yado shine wato karfin hali kenan karfin zuciya shine dauriya kenan shine yace tara ali shabahu jamali sai wani gangan jiki na wani amali ya bayyana gare ni mustadirin bi jabalin wanda ya hau kololuwar wani dutse fatarajjaituhu sai na kaunace shi ina ma a ce ku'udatan murihin wato raƙuni ne na wanda yake mai hutawa, wa kasattuhu na nufato shi kasda mushihin, irin nufatowar mutum wanda yake mai ƙoƙari. Fa’iza zannu kahanatan, yace sai ga maka zatona ya zaman tubokanci, ma’ana ya fada kamar yadda ake bukata. An gane ku, domin shi lalime ne bokanci babu tabbas, abu ne wanda yake na hashashe, shi ne yace fa’iza zannu kahana, sai ga maka zatona ya zama bokanci, ma’ana ya dace. Walƙu’udatu ayrana, wato sai ga maka a shi wannan abin hawan nashi ayrana, wato jakar jeji ce. Me yake nihi da jakar jeji? Ma’ana yana kamanta wannan raƙumi da jakin jeji a wajen ƙarfi. Idan aka ce al’ayr shi ne wato jakin jeji, domin suna kamanta raƙumi wanda yake ƙarfa wato da jakin jeji, kamar yadda can yake faɗa, wa wadin ka jau fil ayri kafrin qata'tuhu bihi dhibu ya'wi kal khali'il mu'ayyali, shine yace wa wadin ka jau fil ayri, shine yace wal qudatu ayrana, yace sai ga maka wato abun hawan nasa ayrana, ai mai kama da jakin jeji ne a wajen karfin halitta. والمريح قد ازدمل ببجاده واقتحل برقاده, شي wannan mai hutun قد ازدمل تبس واتو يا للبا ببجاده da burgonsa, واقتحل برقاده kuma yayi kulli wato da baccinsa. فجلست عند رأسه, sai na zauna a gun kansa, hatta habba min nu'asihi, har aka kai lokacin da ya falka wato daga baccinsa. Ga yacen izi yu gashikumun nu'asa amanatan minhu, kafin haka kuma anzala alaikum min ba'di al-ghammi amanatan nu'asan yaghsha qa'ifatan minkum, shine yace hatta habba min nu'asihi, har aka kai lokacin da ya falka wato daga baccinsa. Falam masdahara sirajahu wa ahassa bi manfajahu, lokacin da fitilinsa wato suka haskaka, mi yake nihi da fitilinsa? Ma'ana idanunsa. Wa ahassa bi manfajahu, ya sani wanda ya mamaye shi, ya san da cewa wani fa ya mamaye shi yana cikin baccin nan, shine yace wa ahassa, ya ji bi manfajahu game da wanda ya mamaye shi. Nafara kama yamfirul murimu wa qala akhuka amizimu, sai ya fita da gudu, kama yamfirul murimu, kamar yadda mai shakka matsoraci yake fita da gudu. Wa qala, sai ya faɗa, yace akhuka amizimu, dan uwanka ne ya zo maka domin ya ɗebe maka kiwa, amizimu ko kuma kyalkeci ne ya kawo farmaki domin cutar da kai, shi kanshi ne yake ma kansa magana. Wanda suna faɗa wani makiyayi ne yake da aboki, to abokin sai ya kawo masa mamaya cikin dare, sai ya zabi bai san da zan washi ba, kawai sai ya fita da gudu, sai yake cewa akuka amizimu, dan uwanka ne ya zo ya ɗebe maka kewa ko kuma kilkeci ne ya kawo farmaki domin cutar da kai. To shi ne suke irin wannan karin magana ga mutumin da abu ya mamaye shi ba tare da shiri ba. Faƙultu, sai na ce masa, bal khabidu laylin dallal maslaka fa'adi ili aqdah laka, nace masa bal khabidu laylin dallal maslaka, wato sanidi mai fagamniya ne na dare wanda ya kauce ma almaslak wato hanya. Fa'adili, yace haskaka mun, aqdah laka, ni ko na kyasta maka. Ma'ana wannan suna karin magana ne game da sakayya. Imin nima ne maka shi ne ya ce fa’adu ili a gada halaka, haskaka mun nima na ƙyasta maka. Faƙala sai ya ce masa, li ya suru an ka hammuka, farubba akil laka lamtalidhu ummuka. Ya ce li ya suru an ka hammuka, ya ce baƙin cikinka da damuwarka ya yayi gabarinka. Ya ce farubba akil laka lamtalidhu ummuka. Ya ce da yawa ka samu ɗan uwa wanda ba mahaifiyarka ba ta haife shi. An gane ko? Wannan wani ne ya ga matar shi da wani suna ta wargi, suna ta sumbantar juna, ta ajiye jinjirin gefe, sai ya ce mata wancan ko wane ne, wane ne kuke tare da shi? Sai ta ce ɗan uwana ne. Sai ya ce mata farubba akhi laki lam talidhu ummuki, ɗan uwa nawa kike da shi wanda mahaifiyarki ba ta haife ki ba? Ɗan uwa ne kenan na almahabba wal mawadda, ba ɗan uwa bane ba wanda yake na danganta. To shine suke wannan karin magana ga mutumin da ka ganshi tare da wani kuma kana shakkar wato kusacin sa da shi. Shine yace farubba akhi laka lam talidhu ummuka, wato da yawa, wato ka samu ɗan uwa wanda mahaifiyarka ba ta haife shi ba, ma'ana mutum nawa ka same shi wanda yake taimaka maka sama da ɗan uwanka wanda yake na danganta? Sukan yi karin maganar akan wannan ma'ana ma. Fansara inda zalika ishfaki wasara alwasanu ila amaki, yace a wannan lokaci da na ji wannan kalima daga gunsa, fansara ishfaki yace firgici na wato sai ya yayi, wasara alwasanu ila amaki wato gengedi sai yana su ila amaki wato izuwa kogon idanuna, bacci sai ya tafi izuwa kogon idanuna na samu natsuwa. Faƙala sai ya faɗa sai ya ce inda sabahi ya hamadu alqaumas sura, ai a lokacin asuba ne wato jama'a wato suke gode, ya hamadu alqaumas sura wato jama'a suke gode ma tafiyar dare. Alqaumu ya sabo inda sabahi ya hamadu alqaumas sura, yace a lokacin wayewar gari wato jama'a suke gode ma tafiyar dare, saboda ita tafiyar dare tana da arki. Mutum yakan sare daji mai nisan gaske idan tafiyar dare ce. Idan aka wayi gari za ka ga cewa tafiyar da kai ba kaɗan ba ce, saboda tafiyar dare ana samun natsuwa, saboda babu zafi, babu wata hayaniya. Yace fa hal tara kama ara, shin ko kana gani kamar yadda nake gani, ma'ana ra'ayinka yayi daidai da nawa? Fa qultu sai nace masa inni laka la aqwa min hizaika wa awfaqu min gizaika, lalle ka san da cewa ni fa gare ka na fita kalmun ka meka maka wuya. Inni laka, lalle ni gare ka, la aqwa min hizaika, na fi takalmin ka wato meka wuya. Idan aka ce hiza shine takalmi kafa ciki, jam'unsa shine ahziya, sai ya ce wa awfaqu min gizaika, kuma ni ne mafi baka haɗin kai, min gizaika sama da abincinka. Ka san abinci sai wanda yake gamsar da kai, yayi daidai da kai, wanda ba zai kunce ma ciki, ba zai sanya ka gudanawa da sauransu kake ci. Shine ya ce wa awfaqu, ni ne mafi baka haɗin kai, min gizaika game da abincinka. Fasada abi mahabbati wa bakhbaka bi suhubati, a lokacin nan sai ya bayyana game da ƙaunata, wa bakhbaka yayi ma dalla bi suhubati game da abutata. Lafazin bakhbaka an ciro shi ne daga fadar su bakhin bakhin, ko kace bakh bakh, ma'ana madalla madalla. Gashi can a cikin hadisin Anas dan Malik, lokacin da Abu Dalha Allah ya kara masa yadda, yayi sadaka da wata gonarsa mai suna Bayruha, maza Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace bakhin bakhin sai yace zaka malur ra'i zaka malur ra'i a wata riwaya zaka malur rabi shine yace wa bakh bakh bi suhbati yayi madalla madalla bi suhbati game da abutata thumma hatamalna mujiddaini wartahalna mudlijaini yace sannan sai muka labta kayan mujiddaini muna masu kokari wartahalna muka maraita mudlijaini muna masu bin dare lafazin mudlijaini min al-idlaj ne al-idlaj shine wato bin dare tafiyar dare kenan walam nazal nu'ani sura wa nu'asil kara yace ba mu gushe ba muna gogegge ne ya da tafiyar dare wa nu'asil kara muna saba ma bacci ila an balaga al-laylu gayatahu har aka kai lokacin da dare ya kai matukarsa wa rafa al-fajru rayatahu wato al-fajr ko kace asuba wato ta daukaka wato tututunta ma'ana haske ya bayyana falamma asfarar asfara al-fadhihu wa lam yabqa illa wadihun yace lokacin da asfara al-fadhihu wato mai kunyatarwa shi tace asuba wato ta bayyana an gane ko al-isfar shine wayewar gari yayi haske ga yacin wasubihi idza asfar al-fadhihu an ambaci asuba da cewa al-fadhihu mai kunyatarwa domin duk wani abu da ake buye buye a cikin dare da zaran asuba ta yi to ya bayyana ya fito fili walam yabqa illa wadi ba abin da ya rige sai abu wanda yake mabayyani ma'ana komai ya bayyana ya fito fili yace tawassamtu rafiqar hilati wa samira lailati sina nurada wato abokin tafiyata wa samira lailati abokin hira na darena fa idza huwa abu zaidi yace sai ga maka abu zaidi ne na birnin saruja matlabun nashidi abun neman mai cigiya wa ma'alamur rashidi alama ta mai neman gane hanya lafazin tawassamtu ga yacin inna fi zalika la ayatin lil mutawassimina shine yace tawassamtu sai na lura da rafiqa rihilati abokin tafiyata wa samira lailati abokin hira ta darena fa idza huwa abu zaidin sai ga maka abu zaidi ne na birnin saruja matlabun nashidi abun neman mai cigiya wa ma'alamur rashidi alama ta mai neman gane hanya fatahadaina tahiyatal muhibbaini yace sai muka ba junanmu kyautar gaisuwa ta masoya idzal taqaya ba'dal baini idan suka hadu bayan rabuwa thumma tabathathna al-asrara sannan sai muka ringa daidaita ma juna asirrai watanathathna al-akhbara muka ringa watsa ma juna wato labarai kowa ya ringa fadin labarinsa wa ba'iri yanhidu min al-kalali wa rahilatuhu tazifu zafifar rali yace wa ba'iri raqumina yanhidu sai huci yake min al-kalali saboda gajiya wa rahilatuhu taguwar sakwa tazifu wato sai gaggawa take zafifar rali irin gaggawa wato ta jimina ta dan jimina wa rahilatuhu taguwar sa tazifu tana gaggawa zafifar rali irin gaggawa ta dan jimina lafazin tazifu ga yacin fa aqbalu ilaihi yazifun sai yace fa a'ajabani ishtidadu asriha wa imtidadu sabriha yace ishtidadu asriha karfin halittarta da Allah yayi mata wa imtidadu sabriha da zarcewar jimirinta fa a'ajabani sai ya kayatar da ni lafazin ishtidadu asriha ga yacin cikin suratul insan nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum, muka karfafi halittarsu. Shine yace fa a'ajaba nishtidadu asriha, wato karfin halittarta, wamtidadu sabriha, da zarcewar jimirinta, fa a'ajaba ni, sai ya kayatar da ni. Fa akhadtu astashifu jawharaha, sai na hadu wato ina nura da gangan jikinta, sai kallo nake. Wa as'aluhu min aina takhayyaraha, ina tambayar sa wai ta ina ya zaku wannan taguwa. Fa qala, sai yace inna li hadhihi naqati khabaran hulwal madaqati maliha siyaqa, yace lalle wannan taguwa tawa da kake gani tana da wani labari na musamman. Hulwal madaqa, labari wanda yake mai zakin dandano, maliha siyaqi, mai kyakkyawar kuruwa. Fa ina ahababta istima'ahu, fa ina ahababta istima'ahu fa anikh, wa in lam tasha fala tusikh, yace in har ka so ka saurari wannan labari, yace fa anikh, durkusar da raguminka, sauka. Wa in lam tasha, in ko baka so ba, fala tusikh, kar ka saurara, eh taka tafiya. Fa anaqtu li qawlihi nubuwi wa ahadabtu sam'a lima yarwi, yace sai na durkusar da nubuwi ramamman raqumi na li qawlihi, saboda wannan fada tashi. Wa ahadabtu sam'a, na kafa ji na lima yarwi, game da abin da yake rawaitowa da wannan labari. Fa qala, sai yace ilam kai sani, an nista aradtuha bi Hadramaut, lalle ni na nemi a halartum azumun, na nemi a bujuro mun da wannan taguwa, domin na gani in tayi na saya a birnin Hadramaut. Hadramaut wato birni ne daga cikin biranen Yaman, an gane ku, wanda birni ne wanda yake mai da daddan tarihi, kuma birni ne wanda yake kyakkyawa. Shine yace an nista'aradtuha bi Hadramaut, na nemi a bujuro mun da wannan taguwa, na gani in tayi na saya a birnin Hadramaut. Wa kabattu fi tahsiliha al-maut, yace nayi gogeggeniya da mutuwa, wato wajen samun wannan taguwa, ma'ana na sha wahala matuka. Yace wa ma ziltu ajubu alaiha al-buldana wa aqissu bi akhfafi hadhirana, yace wa ma ziltu, ban gushe ba, ajubu alaiha al-buldana, wato ina sare garuruwa da tafiya, alaiha akan wannan taguwa. Wa aqissu bi akhfafi hadhirana, yace ina niki azirana, wato duwatsu waɗanda suke masu faɗi, bi akhfafiha, wato da takunta. Lafazin azirran jam'i ne na zurar, idan aka ce zurar shine dutsi wanda yake mai faɗi kali-kali mai kaifi, wanda bai wuce ba girman tafin hannu. To irin waɗannan duwatsu, wato wannan taguwa da kake gani, da takunta take nike su yadda ka san gari. Shine Imru al-Qais lokacin da yake wasa wata kakkarfar taguwarsa, shi ma a cikin wakar yake cewa duk wasu duwatsu nike su dake. Can da yake cewa fada'aza wa sallila hamma anka bi jasratin zamulin idha saman naharu wa hajjara tuqaddi uji qananka anna mutunaha idza azharatu kusamula am munashara ba'idatu bainal manki baini ka annama tara inda majra dhafrihi ram mushajjara tudai rubirana lahasabi manasimi silabil ujamal sumuha gairu amara ka anna lahasa min khalfiha wa amamiha ka anna lahasa min khalfiha wa amamiha إذا نجلته رجلها حذف أعصرا كأن صليل المرو هنا تشزه صليل زيوف ينتقدنا بأبقرا عليها فتى لم تحمل الأرض مثله أبرا بميثاق وأوفى وأصبرا هو المنزل الآلاف من جو نائب بني أسد هزنا من الأرض أو أرى ولو شاء كان لغزو من أرضهم يري ولكنه أمدا إلى الروم أنفرا بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاهقاني بقيصرا فقلت له لا تبك عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنؤذرا وإني ضئيم إن رجعت مملكا بسير ترى منه الفراني كأزورا ألا لاهب لا يهتدى بمناره إذا صافه لعود النبات يجرجرا على كل مقصوص الذناب مؤاود بريد السرى بالليل من خيل بربرا الشاهد عن انشاي تدير زران الحساب مناسي يتي اتوانا تاغوا يتي دواسو يتي تدير ذاك غتنا نكي سسنا ورسو تنا تاشي سما إذن تنكي سبي مناسي من دتاكونتا kuma wai tabuwar cewa yake cewa alaiha fatal lam tahmilil ardu mislahu akanta akwai wani saurayi wanda ƙasa bata taba daukan kwatancin sa abarrabi misaqin mafi cika alƙawari wa aufa wa asbara mafi jimiri a fagen daga chai huwal manzilul alafi shi matsayin dubunne yake indiya a fagen yaki ne huwal manzilul alafi to shine a nan lokacin nan ya tafi ne yana kan hanyar tafiya shi ne zuwa Rum domin sarkin Rum ya taimaka masa da makamman yaki zai zo ya yaki Banu Asad ya sha fansa akan kashe mahaifinsa da suka yi to shine ma suke ba da labarin lokacin da zai yi tafiyar da ya je wajen wani gunkin su ya sa waɗannan kibiya na diba kawai sai la tafa al tahdu sai yace kai gunki yace inda ubanka ne aka kashe ko zakai aka sai ya karya waɗannan kibiyoyi ya kada gaban sa ya ja abokin shi suka tafi shine Amr ibn Qami'a abokin shi ne sarauki ne to shine da tafiya tayi tafiya ho an yanki dokar daji abokin sai ya fasa kuka ya ga halaka da idan shi to shine sai yake cewa baka sahibi lamma ra'a darbadunahu وأيقن أن لاهقاني بقيصر فقلت له لا تبك عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنؤذرا وإني زئيم إن رجعت مملكا بسير ترى منه الفراني كأزورا ألا لاهب لا يهتدى بمناره إذا صافه لعود النبات يجرجرا على كل مقصوص الذناب مؤاود بريد السرى من بالليل من خيل بربرا سيدك تشوى أقب كسرهان الغبا متمائر ترى الماء من أعدافه قد تهدر ويك تشوى إذا زغته من جانبيه كليهما مشل حيدبا في دفه ثم فرفرا تو أنشين يك نونا تشوى gashi dai shi abin da yasa gaba ku shi ho mulki yake nema dan haka a lokacin ne ya ringa lallashin abokin nasa to shine anan yake cewa wa aissu ina nike azirana wato duwatsu waɗanda suke kale kale masu kama da tafin hannu bi akhfafiha wato da takunta ila an wajadtuha ubra asfari wa uddata farari yace har aka kai lokacin da na samu wannan taguwa tawa ashe taguwa ce ubra asfari wato mai sare tafiye tafiye duk inda kai nihin tafiya to za ta iya kai ka wa uddata fararin kuma tanadi ce ta gudu ma'ana in badda ma ta samu kai tsaye kana iya tsirewa akanta shine yace wa uddata fararin ma'ana tanadi ne wanda yake na gudu la yalhaquha al'anahu yace gajiya ba ta ruskarta, wala tuwahiquha wa jina'u, duk wata taguwa kakkarfa mai manyan kumatu, wala tuwahiquha yace ba ta dabrantarta a wajen tafiya, wala tadrimal hina'u yace ita wannan taguwa ta kwata-kwata bata san ba ma menene kunhi. Alhina shine kunhi, shine man da ake kiran shi alqadran, yadda ka san kwalta haka yake. Idan raƙon ma cutar ƙasuwa ta kama su, akan shafa musu wannan mai mai danko, shine ake kiran shi qadran. Ga ya can sarabiluhum min qadranin wa tagsha wujuhahum an-nar, to shine ake kiran shi wato alhina. Kinan ma'ana da dai ma bata taba yin cutar ƙasuwa balantana a shafa mata man kunhi. Shine yace walata, shine ake kiran shi kunhi, kuma ana kiran shi man gero da Hausa. Shine yace walata da ri kwata-kwata bata yi san, bata san ba ma malhina menene man kunhi ko kuma menene man gero. Fa arsaltuha lil khairi wash sharri, wannan taguwa na tanade ta ne domin alkhairi in ya samu, wash sharri haka nan domin wani sharri in ya motsa. Yace wa ahlaltuha mahallal barri sarri, wannan taguwa tawa da kake gani na aje ta matsayin da mai matukar da'a ga mahaifansa, asarri mai faranta musu idanu. Wa ahlaltuha na aje ta mahallal barri, matsayin da mai matukar da'a ga mahaifa, asarri mai faranta zuciyar mahaifa. Fattafaka annaddat muzumudda, yace sai aka yi dace wannan taguwa tawa sai ta zabtu ta kadi gabanta ta shiga daji, muzumudda tun wani zamani mai tsawo. Yace wa mali siwaha uda, ni ko ba ni da wata taguwa in ban da ita. Yace fastasha'artul asafa, yace sinar fastasha'artul asafa, yace sai naji wato bakin ciki da damuwa, na maida shi shine rigata. Lafazin fasta shi'artu min ash-shi'ar ne, idan aka ce shi'ar tufa wadda take bin jiki, shine yace fasta shi'artu al-asafa, wato sai nayi riga da bakin ciki da bacin rai. An gane, ko kuma naji bakin ciki da bacin rai da damuwa. Lafazin al-asaf shine bakin ciki. Ga ya can watawalla anhum wa qala ya asafa ala yusuf, kuma da fadar sa falamma asafuna taqamna minhum, sai yace wastashrabtu talafa, wato naga hallaka ido da ido. Lafazin istashrabtu min al-istishrab ne, al-istishrab shine hango abu, kamar yadda in ka hango abu daga nesa, mutum zai sa hannun shi saman girar shi haka yana hangowa, shine yake cewa wastashrabtu talafa, wato na hango hallaka da idanuna. Wa nasitu kulla zur'in salafa, na manta dukkan wata musiba wato da ta wuce, ma'ana duk wata musiba da ta same ni da ta wuce kwata-kwata na manta da ita, wannan musiba ta mantar da ni duk abin da ya wuce. Yace wa makastu salasan la astati'un bi asan wa la at'amu an-nawma illa hasasan, na zauna tsawon kwana uku la astati'un bi asan, yace bana iya zabura na tashi na tsaya. In bi as shine mutum ya zabura ya tashi. Ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala, walau aradu al-khuruj la a'addu lahu udda walakin kariha Allahum bi asahum fasabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Ga ya can kuma cikin suratul shams, idhin ba'atha ashqaha, shine yace wa makastu salasan, na zauna tsawon kwana uku, la astati'un bi asan, yace bana iya zabura na tsaya, wala at'amu an-nawma, kuma bana dandana bacci, illa hasasan sai bakam. An gane ku, shine kawai dan gingidi daga barci ya wurce ni kuma sai na farka. Thumma akastu fi istiqra'il masalik, sannan sai na hadu game da bibiyar hanyoyi, wa tafaqqudil masarihi wal mabarik, da bibiyar al masarih, makiyaya wal mabarik, da makwantar raƙuma. lafazin almasarih jam'i ne na masra ma'ana makiyaya inda ake kora dabobi su je su yi kiwo ga yacin wala kun fi hajamalun hina turihuna wa hina tasrahun wal mabarik jam'i ne na mabrak shine ma'ana madurkusan raqumma inda suke kwana yace wa ana la astanji min harihan wala astagshi ya asal murihan yace lab wa ana la astanshi min harihan yace bana shakar kanshinta ma'ana kwata kwata bana samun labarinta wala astagshi kuma bana ruhuma kaina ya asal bana lulluba da wani yanki kauna murihan wanda zai hutatar da ni wala astagshi bana rufada ya asal wato yanki kauna game da neman ta kenan murihan wanda zai hutatar da ni wa kullama dakartu ma ba'a hafis sayr wan bira'aha li mubarati dayr yace wa kullama dakartu ma ba'a hafis sayr a duk lokacin da na tuna zarcewarta a wajen tafiya wan bira'aha ba'un in kasra ya mata yawa wan bira'aha li mubarati dayr wato da bujuro wanda take domin yin gasa da tsuntsu a wajen tafiya tsuntsu ma gasa take da shi a wajen tafiya shine yace wan bira'aha da bujuro wanda li mubarati dayr domin yin gasa da tsuntsu wajen tafiya la aniliddikar wannan tunani sai ya kona mun zuciya lafazin liddikar shine tunani ga yacin waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsilun yace wastahawatni alafkar wato tunani wato sai ya tafi da ni kowace hanya sai ya jefa ni kowace hanya ko ina bi nake ga yacin qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadana Allah kallazi istahawatuhu ash-shayatin fil ardi hayran shine yace wastahawatni al-afkar wato tunani sai jefa ni kowace hanya fa bainama ana fihi wa ibad al-ahyai yayin da nake cikin wato wata jama'a an gane cikin wasu dakuna fa bainama ana fihi wa ibad al-ahyai yayin da nake cikin wasu dakuna na wata kabila an gane ku na wasu kabila lafazin ahya jam'i ne na hayy idan aka ce al-hayy shi tace kabila shine yace fa bainama ana yayin da nake fihi wa ibad al-ahyai a cikin dakuna na wasu kabilu iza sami'tu min shakhsin mutabayyin sai naji daga wani mutum mutabayyin wanda yake nesa wa sautin mutajarridin da wata murya mai karfi yana fada yana cewa man ballat lahu madiyatun hadramiyatun wadiya man ballat lahu madiyatun hadramiya wane ne mutumin da taguwa hadramiya wadiya wanda take horarra ballat lahu ta bace masa wane mutum ne wanda ke da taguwa hadramiya wadiya wanda take horarra wato ta bace masa jildu haka da usima yace fatar ta an alamtar da ita ma'ana an yi mata alama wa arruha qad husima duk wani aibinta an yanki ma'ana ba ta da aibi kwata kwata wa zimamuha qad duhira wato ragamarta an tubka wa zahruha bayan ta ka an qad kusira thumma jubira kaci tamkar an karya bayan sannan kuma aka dora shi aka tsara shi tazinul mashiya wato tana kayatar da mace wadda take mai tafiya wato inun nashiya tana taimaka ma yarinya karamar yarinya matashiya an gane ko lafazin nashiya ai nashi'a ne shine yace wato inun nashiya wato tana taimaka ma yarinya matashiya wata kadaul masafatan na'iya kuma tana sari tafiya mai nisa watazallu abadan laka mudaniya, har kullum takan zamantowa kusa da kai ita wannan taguwa. La ya atawiru halwana, yace rauni baya bujuro mata. Wala ya ataridu halwaja, falfaci baya bujuro mata, ma'ana baya samunta. Idan aka ce alwaja shine falfaci, kafa da take ruwa, fata ta ringa talewa saboda wato shine nisan tafiya. Wala tuhwiju ila al'asab, taguwar da bata buƙatar da me ita izuwa dukan sanda, shi ba sai ya biye ta ba. Wala tuhwiju, bata buƙatar da me ita ila al'asa, izuwa dukan sanda. Wala ta'asifi man asa, kuma bata sabawa game da duk wani wanda ya saba. Ala Abu Zaid, Abu Zaid sai ya faɗa, sai ya ce fajazabani sautu ila sa'id, wannan murya sai ta ja ni zuwa shi wannan mai daga murya mai bada cigiya. Wa basharani bi darkil fa'id, ya bani albishir game da cimma wato abin da ya kubce mu. Falamma afbaitu ilaihi, lokacin da na iso gare shi, lafazin afbaitu min al-ifba ne, ifba shine ma'ana saduwa. Ga ya can wa kaifa ta'khuzunahu wa kada afda ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan ghaliza, shine yace falamma afbaitu ilayhi, lokacin da na iso gare shi, wa sallamtu alayhi, nayi masa sallama, kuntu lahu, sai nace masa sallimi la matiya, miko wannan taguwa, wa tasallami la atiya, karbi kyauta, karbi tukuici, sallimi la matiya wa tasallami la atiya, mai ko wannan taguwa da katsunta, wata sallami la atiya, karbi tukuici. Faqala, sai yace wa ma matiyatuka gufirat khatiyatuka, yaya taguwar ka take, Allah ya gafarta maka kuskurenka. Qultu lahu, sai nace masa naqatun, taguwa ce, jussatuha, gangan jikinta, kal hadaba, yadda ka san falamin dutse haka take. Wadhirwatuha, tuzanta, kal qubba, yadda ka san bukka, duk da cewa na san bukka dai guzanci ne. Idan aka ce qubba shine dai daki, kamar yadda a Hausa ake cewa kabu, shine dai asali, in ka ce qubba ma larabci ne. Yace wadhirwatuha kal qubba, yace tuzanta, yadda ka san qubba haka yake, ko ka ce yadda ka san ɗakin hakki wanda ake kiran shi kabo. Wa halabuha milul ulba, madaratta idan an taso cikin rigidauniya ce. Yace wa kuntu uditu biha 20 idha halaltu yamrina, an bani dinari 20 in bada ta, lokacin da na sauka birnin Yamrin. Yace sai naki, fastazartu allazi a'ata, na nemi shi wanda ya bani dinari 20 cewa ya kara. Yace wa daraitu annahu aqda, tun wannan bayani nashi da yi, yace sai na san da cewa ai ya kuskure. Fa arada annihi na sami a sifati, wato sai ya kauda kai gabari na, lokacin da yaji wannan sifata, ma'ana wannan siffantawa da nayi masa. Wa qala, sai yace lasta bi sahibi luqdati, ba kai bane ma'abucin zuntuwata da na zunta. Fa akhadtu bi talabibihi, Abu Zaid yace sai na ci kwalarsa. An gane ku, lafazin talabib shine kwala, an gane ku, minan labba ne, labba shine nan kirji, dan haka su idan aka dinka riga nan ake azargagiya a wuya, shine ake sanya arzunzumi, an gane ku, wanda a turanci ake kiran shi lasi, sai a ja sai a daure, to shine in ka kama na ake cewa wannan talabbabahu, ma'ana ya ci kwalar shi. Shine yace fa akhadtu bi talabibihi, sai na ci kwalar sa. Wa asrartu ala takdhibihi, na nace akan ƙaryatar da shi, cewa ƙarya yake taguwa ta ci. Lafazin asrartu min al-israr ne, al-israr shine nacewa, ga ya can wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamu, ga ya can kuma wa asarru wastakbaru istikbara, ga ya can kuma wa kanu yusirruna ala al-hinsi al-azim, shine yace wa asrartu, sai na nace ala takdhibihi, a bisa ƙaryatar da shi. Wa hamamtu bi tanziki jalabibihi, nayi niyyar
wato yin kucin-kucin wato da tufafinsa, na yi niyyar jallabiyar shi rigar shi, wato sai na yi kucin-kucin da ita. An gane ku, wa hamamtu, sai na yi niyya bi tamziki game da kyakketa jalabi bihi wato rigarsa. Lafazin tamzik ga ya can wa mazzaqnahum kullam mumazzaq. Lafazin jalabib jam'i ne na jilbab. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Wa huwa yaqulu yana fada, ya hadha kai wannan, ma madiyati bi ilmika, taguwa ta hoba ita bace abin neman ka. Fakfuf anni min garbika, don Allah ka kame gabari na min garbika game da wannan kaifin wato tsaurin kanka. Wa addi ansabbika, ansabbika, ka daina zage-zagen da kake mun, zazzagin da kake mun ka daina. Wa illa in ko baka yadda ba, yace fa qadini, kai karana ila hakami hadha alhayy, zuwa alqalin wannan kabila. Albari min algayyi, alqali ne wanda yake kubutacce game da bata. Fa ina aujaba halaka, in har ya cancanta maka wannan taguwa cewa ta kace fa tasallam, ka karbi kayanka. Wa in zawaha anka, in ko ya hana ka ya tabbatar da cewa ba taka bace, fa la tatakallam, kar kai magana. Fa lam ara dawa a qissati, yace ban gaba wani magani na labari na. Wala masaga gussati, ko abin da zai haɗe mun makarata, gussa ita ce makara, ga ya shan wa ba'aman za gussatin wa azaban alima. Illa ana atiyal hakama, sai dai na je ma wannan alkali, walau lakama, ko da zai dambace ne. Nan insha Allahu ta'ala za mu da a ƙarshe za mu san mecece taguwar da yake wannan, ashe shi takalmi ne fa, yake ma wannan sifar. Shi kuma Abu Zaid ta ya taguwar shi, shi kuma wannan mutum takalmi ne yake siffanta masa. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.